إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفير الصبر bakwai ga watan Rabi'un al-Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 24 ga watan Oktoba shekara miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 78 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin al-Istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne kaidoji wanda shari'a ta tanada dangane da fassara sunaye da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala masu tsarki ibn Taymiyyah yana maida zance zuwa ga abubuwan da ya dauko daga littafin ar-risalatul qushayriyya ta abul qasim al-qushayri zamu tashi a inda yake cewa a shafi na 390 kenan a wannan nuska dake hannuna a inda yake cewa la siyama wa aktharuha idha wudi'at li mahabbati llahi la li mahabbatin la yuhibbuha llahu wa rasuluhu to kafin mu shiga cikin wannan zancen na sunayi wani istidraki guda daya akan abin da muka karanta a baya game da waɗannan baitoci na wani mutum din nan mai suna abin nan An-Nuri Abul Hasan An-Nuri wanda ya rasu shekara ta 290 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka ji malam ya dauko wasu baitoci na shi wanda asalin baitocin suna cikin littafin abin nan Al-Kashkul da kuma Hayatul Hayawan Al-Kubra ta Kamaluddin Dumayl wanda rasuwarsa shi kuma shekara ta 808 baitocin su ne mun karanta baitocin da yake cewa rubba warqa'a hatufin fi dhuha sadahat fi fananin am fananin yake ci gaba da cewa rubbama abki fala ufhimuha wa hiya qad tabki fala tuhimni ghayra anni bil jawa a'rifuha wa hiya aidan bil jawa ta'rifu muka ci cewa abin da yake cewa rubba warqa ala akwai wata tantabara hatutin ne yawan kuka fidduha a cikin hantsi sadahat fi fananin am fanan wanda take ta kururuwa daga wannan reshi zuwa wancan rubbama abki yace so da dama nakan yi kuka fala ufhimuha amma bana iya fahimta da ita me nake cewa wahiya ita ma katabki takan yi kuka fala tufhimuni amma bata iya fahimta da ni me take cewa ghayra anni bil jawa a'rifuha sai dai ina fahimtar ta cikin zuciyata wahai aidan bijjawa ta'rifu ita ma tana fahimta abin da nake daga zuciyata to wannan baitocin mun ji fassarar su da bayani akan su ba ko wani malamin mu da yayin wani istidraki shine nake so na ila haƙin sha baya ga fassarar da malam ya kawo shi Ibn Taymiyyah wanda kuma take nuni zuwa ga abinda yake shi ishara ko abinda ya kafa hujja da shi akan cewa ana iya samu wani mai magana ya fahimci sabanin abin da mai wani mai sauraro ya fahimci sabanin abin da mai magana yake fada kuma fahimtar shi ta iya zama karbabbiya a bisa wannan yanayi kaga ita tantabaran kukan da take yi a zahiri bai da wani ma'ana amma mawakin ya bashi wata ma'ana kuma ana ta zama karbabbiya ta fuskar wato adadi baya ga wannan shine kabiya ta farko shine wannan baitin malaman balaga suna kafa hujja da shi a wajen ainihin wato a wajen magana akan ikhtiyarul alfaz yadda ake zaben lafuzza waɗanda ake sakawa a cikin abin da ake cimuta al-lughal adabiyya harshe na adabi wanda anan batun da suke yi suna kafa hujja da wannan baiti akan cewa lafazin aiban wanda ke adzul bait na uku duk da ike lafazi ne ana kallon shi a matsayin lafazin malaman fiqh ba lafazin malaman adabi ba amma anan ya zauna daidai ta yadda babu wani lafazi da za a saka ya zauna a wurin in ba shi ba. To abu na biyu kuma shine wannan baiti, waɗannan baitoci sufiya wato masu bin tafarki na ƴan dariku suna hujja da shi, suna hujja da wannan maqta'i akan abin da suke cewa ar-ramziyya, wato waka da take nuni zuwa ga ishara akan wasu abubuwa irin nasu na sufai. Alal misali warqa da ya fada tantabara, da ya fada to su suna fassara cewa ba tantabara ake nufi ba, yana nufin ar-ruh, rayuwarsa, ruhinsa. Kamar yadda babban shahararren bafalsafin nan Ibn Sina a waƙarsa wanda ainihin yake cewa habaqat ilayka min al-mahall al-arfa'i warqa'u dhatu ta'azzuzin wa tamannu'i, ruhi, ruhinka ya fado daga can wuri mafi a'ala, daga wurin Allah kenan, sai kira ruhin da suna warqa, saboda wai yadda tantabara take kai kawo take da lutufi, haka shi ma ruhi yake da shi. Haka nan da suke magana akan hatu, wato mai kuka da yawa, kamar yadda rai yake da yawan bakin ciki da damuwa akan abubuwan da suke bijiro mishi yau da gobe, aka baka disa dokan kalma kalma bayan kalma suna ainihin yin magana akai. To wannan kenan ta wannan fuskar. Sai mu kuma inda mallaki yake cewa la siyama yace musamman ma wa aktharuha innama wudi'at li mahabbatin la yuhibbuha Allah wa rasuluhu mithlu ba'd hadhihi al-ajnas wa innama al-mudda'i li mahabbati Allah wa rasulihi ya'khudhu maqsudahu minha bi tariqi al-i'tibari wal-qiyas wa huwa al-isharatu allati yadhkurunaha. Yace abinda ake fada game da wancan da aka ci cewa utubatul ghulam ya ji wani mutum na cewa subhana rabbis sama'i innal muhibba lafi aina'i, sai yace sadaqata, kai gaskiya. Wani kuma aka sake ji shi ya faɗi wannan magana aka ce kazabta, ƙarya kake. Wa kullu wahidin yasma'u min haythu huwa, kowa yana jin abu ne daga inda yake. Yace sai Ibn Taymiyyah yake cewa la siyama musamman ma wa aktharuha, mafi yawan waɗannan waƙe-waƙen da maganganun wubi'at, an kirkire su ne li mahabbatin, don wata irin soyayya, la yuhibbuha Allah wa rasuluhu, wanda Allah baya son irin wannan soyayya, don soyayya wasu abubuwa ne waɗanda ba haka Allah yace a so su ba. Mithlu kamar ba'du hadhihi al-ajnas, kamar nau'o'i na irin waɗannan abubuwa da sufaye suke. Wa innamal mudda'i li mahabbati Allah wa rasulihi, to sai kuma bayan an faɗi waƙar dan ƙaunar wani abu can daban, to sai a samu wani mutum wanda shi kuma yake kururuwar, shi yana ƙaunar Allah, yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya akhudu maqsudahu minha, sai kalli wannan waƙa ko wannan zance wanda asalin mai zancen ya kera shi ne dan ƙaunar wani abu da ya saba wa ƙaunar Allah, sai shi kuma mai ƙaunar, mai tutiyar ƙaunar Allah, sai ya tsakura daga wannan zancen, sai ya ce to shi kuma ya fassara shi da ma'anar kaunar Allah. Ina fata mun gane. Bi tariqi al-i'tibari wal qiyas, ta hanyar al-i'tibar, lura da kuma qiyas, wani yayi waka baka tana da muni wajen kaunar masoyiyarsa ko rayuwarsa ko dukiyarsa ko mulkinsa ko wani abu da yake girmamawa, sai shi kuma wanda yake tutiyar yana kaunar Allah, wani sufi ko wani muridi, sai ya dauki wannan zancen sai ya mai da shi ya ce to shi kuma yana bashi ma'anar kaunar Allah, irin abin da suke kenan, kamar da yake kwatanta mana. Malan yace wa huwa al-isharatu allati yadhkurunaha, wannan shi ne abin da suke ce ma ishara, kaga kamar wadancan baitocin shine waƙar shi an-nuri, kamar da aka bada labarin an zauna ne ana tattaunawa akan ilimi, akan wani abu da shafi ilimi, akai magana mai tsayi, shi kuma yana cikin shuru baya cewa komai, sai aka ce mishi algata malan ba zaka ce komai ba, to shine sai yayi wannan waƙa. Kaga waka ya yi ta ne a wani muhalli daban, sai su kuma suka fassara ta da abin da ya dace da irin nasu abin da ke cikin zuciyarsu din. Walihaza qala mukhatabatun wa isharatun, da aka suke ce mishi mukhataba, zance, wa ishara, da kuma nuni. Fal mukhatabat, in ka ji sun ce mukhatabat, wato abin da aka yi magana kai tsaye, kadiralatun nusus, yayi kama da abin da malaman usulul fiqh suke cewa didalatul nusus a cikin usulul fiqh akwai mahalli na bincike wanda malamai suka bada muhimmanci wajen kokarin fahimtar ma'anar lafuzza da ma'anar ibarori wani irin ma'ana suke bayarwa akwai shi ma a linguistics shine semiology suna ce mishi the study of the meaning kokarin fahimtar wai kalmomin da ake magana da su me asalin ma'anar su to ta hanyar istiqra'i malaman usulul fiqh suna da dilala da suke fada akwai abinda suke cewa dilalatul ibara akwai dilalatul ishara akwai dilalatul nafsi akwai dilalatul ikibar ko al-iqtida suna da ma'anonin su da suke bada shi idan kalma ta zama tana da dilala na ishara shine wato abinda suke cewa dilalatul nafs misali shine ma'ana wata zama maqsuda li zatiha wanda aka fadin magana dama ita ake nufi da ake cewa dilalatul nafs akwai kuma dilalatul ishara wanda ta zama wani abu ne da aka fahimta ko da ba maqsudi ne li zatihi ba akwai kuma dilalatul iqtida abinda za a fahimta daga tattara wasu nassoshi kala daban-daban sai a dunkule su a ce to suna bada ma'ana kaza babu nassi kwaya ɗaya da yake nuna wannan za a ce ya ce kaza halas ko kaza haram yanzu misali dauki wannan mas'ala ta hukuncin zanga-zanga to duk hukuncin da mutum zai yi sunan shi dilalatul iqtida abinda nassoshi suka hukunta sawa'un wanda yace ta halasta da wanda yace ta haramta ba wanda zai iya turo maka nassi kwaya daya da yace kar ku fita zanga-zanga ko yace ba laifi ku fita zanga-zanga ko mun gane amma malami masani zai kalli wasu nassoshi da wasu itibarat da wasu abin nan wasu fahimtoci sai ya hada yace to wannan suna nuna kaza ya halasta ko bai halasta ba shi yake cewa dilalatul iqtida abinda nassoshi suke hukunta ka uku in zaka magana kan haramcin giya to dilala ce ta nassi nassi ne yace kar ku sha giya ko innamal khamru wal maisiru kaza 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 fajtanibu kaga nassi ne shi yake cewa dilalatul nafs to dilalatul ishara yanzu akan wannan magana giya shine ka'ida cewa idan aka samu wani abu shi ma yana sa mayi ya dauki hukuncin giya ko da sunan shi ba giya ba to duk malaman usul fiqi suke wannan tattaunawa to sai su ma malamai a bangare na sufiya sai suka dauki irin wannan ka'idar in ka ji sun ce mukhataba to yake kama da abin da malaman usuli ke ce madilalatul nas wal isharat in ku ka ji sun ce ishara ka dilalatul qiyas yake kama da abin da malaman usul fiqi ke ce madilalatul qiyas wanda take alaka da wancan wala budda an yakuna qad ulima anna tilka al mukhatabati والإشارات إنما يفهم منها إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله يتي باب مكوادو لني أفهمت شيوا وأن زنت تكاد وأن إشاروري أنا فهمت شيوا دقريس من سوراري يكم موسى إذن يسوراريس إذن موسى ورد الله دمن زن سيكيسو فيكون قد علم من غيرها أن ما يكتديه من الشعور والحر مضي عند ذي الجلال sai zama kenan haka yana nuni zuwa ga abinda waɗannan zatuttuka suke hukuntawa na shu'uri da halin da mutum ke shiga to abu ne abun so a wurin Allah bi dalalatul kitabi was sunna bisa abinda qur'ani da sunna suke nunawa abinda yake cewa shi ne idan muka dauki misali nassin alqur'ani da za a karanta ka saurara kai ta dabburi ka ji ma'anar shi ta ratsa ka ka ji tsoro idan wurin tsoro ya zo ka ji dadi idan wurin dadi ya zo ka ji ni'ima idan wurin ni'ima ya zo kuma ambaci azabar kabari ko azabar wutar ka ji hankalinka ya tashi to wannan irin infial wannan reaction din da kake yi ya nuna cewa abin Allah yana so a yi irin wannan kiyar dilalar qur'ani da sunna ta gwada cewa ana so ka saurari alqur'ani ka ji dadin shi ka ji gardin da ke cikin sa ana so ka saurari sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji dadi ka ji gardin da ke ciki to wani abu wanda ba wannan ba fa yace wa illa fa inna mujarrada al-istihsan bil dhawq wal wujda idan kuwa kai ne kawai da dhawqin ka dan danan ka wal wujdan da zuciyarka ta hukunta maka cewa kai wannan abu akwai dadi ba illam yashhad lahu al-kitab was sunnah in dai ba a samu al-qur'ani da sunna sun ce wannan dadin da kake ji a gun sauraren kida ko wani zance na daban wannan dadin abin nema ne a shar'ance ba illa wa illa kana dalalan to ya zama bata ke wato dadin da zaka jin ka saurari abu ko dadin da zaka jin ka saurari wata magana idan babu hujja a shari'a wanda ke nuna jin dadin wannan zancen to ya zama bata alal misali yanzu idan an zauna ana gulma idan kana jin dadin wannan gulma shin akwai dalili a shari'a da yace ka ji dadin ana gulma babu ko to ya nuna bata ne idan an zauna ana sauraron kida ana ta kida ana rawa wannan dadin da kake ji a cikin zuciyarka kana jin dadin kidan shin akwai dalili a cikin alqur'ani ko sunna da yake nuna hakan yana da kyau babu ko to bata ne idan ku ana karanta alqur'ani sawa'un kai tsaye ne wani ke karantawa kana saurare ko limami ne a cikin sallah ko a cikin wani inji ne ka saka ko TV ko radio ko wanne ne yana kana saurare shin kana jin wani dadi akwai dalilin da yana cewa jin wannan dadin abu ne mai kyau akwai dalilin ko to wannan abu mai kyau mana duk abin da za a hukunta dadin shi ko rashin dadin sa wajen saurare sai an samu dalili da yana cewa sauraren shi abu ne mai kyau sai zama to da kyau sauraron in an rasa dalili to ka bar shi shi yafi maka malam yace wa min hadal babi balla tawaifu min ad-dallin ta wannan fuskar ta kokarin istihsan jin dadin abu kawai da zauki anan ne aka samu da dama daga cikin mutane batattu suka bata wa idza kana kadhalika fa min al-ma'lumi anna mithla hadha jami'ahu la yajuzu an yuj'ala tariqan ila Allah in ya zama haka ne kuwa kowa ya san cewa irin wannan abu to bai halasta kuma a ce an mai da shi hanyar da za a kai zuwa ga Allah mujarradin jin dadin abin da babu nassi akan halaccin jin dadin sa an ce ba kyau to ina kuma ga mai da wannan abin ya zama wato hanyar neman lada an ce ka saurari kida ka ji dadi ba abu ne mai kyau ba to ina kuma ga wanda yace shi a wurin shi sauraron kida ma ibada ne kaga ya bi wancan karkacewa wajibu alai ibadallah sannan kuma ka zo ka tattaro mutane ka ce ku zo ga hanyar bin Allah ka ce musu wannan hanya ce da in an bi za a kai ga Allah ka dinga kiran mutane zuwa gare ta wa yastahibbu lil muridina wajha Allah ka dinga nuna ma masu bin ka cewa wannan abu mustahabbi ne abu ne da Allah yake so li anna ma fihi min ad-darar domin ko yin haka abinda ke cikin haka na cutarwa huwa ad'afu ma fihi min al-manfa'ati lahu ya ninninka amfanin da za su samu in ma akwai amfanin walakin kad sadafa sirra alladhi yakunu fi qalbihi haqqa ba'd hadhihi almasmu'at sai dai abin da sai ga mutane suna ci gaba da saurare suna biye ma wannan abin saboda wannan abin ya dace da wani sirri a cikin zuciyarsu akwai wata tsaba ko wani kaikayi a cikin zukatansu da ya dace da irin wannan abin da ake saurare fa yakunu mudhakkiran lahu wa munabbihan sai wannan abin ya dinga tuna mishi da wancan abin da ke cikin zuciyarsa duk mutumin da kaga ya nace yana jin kida ko ya dauke shi addini dama a cikin zuciyar shi akwai wata karkata akwai wata fitsara ta san kidan ne sai to ta dace kuma sai aka ce mishi addini kamar ka dauki misali yan shi'a ne dama mutumin da kaga ya ji shi'a din nufin ya je ya auren muta dama yana da wata karkata ta san iskanci ta san fasikanci shi sa har zai istihsan wannan barna kuma ya biye mata da sunan addini Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa hadha ma'ana qaulul junaydi as-sama'u fitnatun liman talabahu wa tarwihun liman sadafahu wannan shine ma'anar fadin junaid wanda yake cewa as-sama' sauraren kida fitnatun liman talabahu fitina ne ga wanda yake neman abun ruwa a jallo gari igari yana ta neman ina zai samu to wannan fitina ce gare shi sannan kuma sai malam sai junaid yake cewa tarwihul liman sadafahu amma yana iya zama dan shakatawa dan annashuwa dan rage zafi haka ga wanda suka kacibus ne ya gamu da shine kawai ba wai da niyya ba akwai malam abul mawahib ja'far ibn idris al-hasan wanda rasuwarsa shekara ta 1323 duk da yake malami ne ba sufi amma littafin shi mai suna abin nan mawahibul aribil mubri'a min al jarabi fis sama'i wa alatut tarabi yayi magana akan wannan mas'ala yana cewa lalle akwai kurakurai da mutanen su ɗan ɗari uku suke fadawa sosai ta bangaren jin kida din nan wa amma qaulul ka'iri السماء وارد وارد حق يزئج القلوب الى الحق yace maganar su da suke cewa as-sama shi sauraren kida waridu haqqin wani abu ne dake bujiro da gaskiya yuzijul quluba ila al-haqqi kuma yana jan zukata zuwa ga Allah shine al-haqqu na biyun kenan yace faman asgha ilayhi bi haqqin tahaqqaqa wanda duk ya saurari kida bi haqqin dan gaskiya yayi da gaske ta hakaka to zai riski abin da yake so na kaiwa ga Allah wa man asgha ilayhi bi nafsin tazandaka wanda ya saurara kuwa kawai da zuciyarsa kawai dan ya more to wannan zai iya karkacewa ya zama munafiki was-sama'ul mawsufu annahu waridu haqqin malam yace irin wannan sama'a din da suke siffantawa da cewa waridu haqqin maganganar gaskiya ce allazi yuzijul quluba ila al-haqq wanda ke kai zukata zuwa ga Allah huwa akhassu min as-sama'i alladhi qad yujibu at-tazalluq to kadan daban yake da wancan wanda zai iya jawa zuwa ga munafinci fal kalamu fi zahirihi mutanakidun kaga wannan magana ta sufaye a zahirinta akwai tukka da warwara ya anna qa'iluhu atlaqa al-qawla bi annahu waridu haqqin yuz'iju al-quluba ila al-haqq domin mai fada wannan magana ya sake ta sake ba kaidi da cewa shi sauraron kida wani abu ne dake jan mutane zuwa ga Allah sun baja'ala min man asgha ilayhi bi nafsin tazandaka sannan kuma yace wanda ya sauraru wannan da zuciya to kuma ya zama zai iya samun kashi a cikin zindikanci da munafinci wa waridul haqqi alladhi yusidul quluba ila alhaq da abin da za a ce yana jan zukata zuwa ga Allah la yakunu mujiban litazalluq to dai kamata a ce kuma yana jan munafurci ka ji tanakudin in an ce kida yana jin mutane zuwa ga Allah amma wanda ya saurara da zuciya ta san jin kida kawai ba da zuciya ta san ibada ba to zai iya zama ya bata sai ce to kaga wannan magana akwai tuka da warwara domin duk abin da zai zama asalin shi yana kaiwa ne ya jaka zuwa ga Allah to bai kamata a ce kuma zai jaka zuwa ga munafurci ba lakin da qa'iluhu qasada awwalan as-sama' alladhi yaqsiduhu ahlul iradati liwajhillahi sai dai shi mai wannan magana wannan sufi din a farkon al'amari yana nufin ya fadi ya nufaci kida ne wanda su masu bin tafarkin dariku suke magana akan shi falafuhu wa in kana fihi umum lafazin da yace as-sama'u waridu haqqin didda lafazi ne ya sa ma as-sama fal alifu li ta'rif al ma'hud alif da lam na jikin lafazin as-sama to anan yana nufin lil ahad ba lil umum ba san alif da lam yana zuwa lil umum yana zuwa kuma dan ya nuna al ahad wani wanda aka sani kamar yana cewa ne zalika as-sama alladhi aqsidu ko zalika as-sama'il ma'hud ilayku ai yujizu quluba ahli hadhihi al-irati ila al-haq wato wannan sama'u din wannan sauraron kida din yana jan hankulan waɗanda suke dama Allah suke nufi lakinnahu yuharriku tabakihim yana motsa kukansu wa yuhayyiju batinahum yana motsa cikinsu fata taharraku qulubuhum sai zukatan su saurawa ila Allah zuwa ga Allah alladhi yuriduna wajahu wanda suke fatan fuskar sa wa huwa ilahuhum wa ma'buduhum Allah shine ubangijinsu shine abun bautan su wa muntaha mahbubihim kuma shine karshen abun kaunarsu wa nihayatu matlubihim shine karshen abun neman su kuma zakara annahu man asgha ila hadha as-sama'i tazandaka ya ci gaba da sharhin wannan magana yana cewa to kaga kuma sai ya ambaci shi wancan mai magana ya ambaci cewa wanda ya saurari irin wannan sama'a din zai iya zama batacce kafiri zindiki wa huwa man asgha ilayhi bi iradati al-ulu fi al-ardi wal fasad sai a ce to yana nufin wanda ya saurari kida din dan neman girma da daukaka da barna a duniya waja'ala mahabbatal khaliq min jinsi mahabbatil makhluq kuma ya sanya kaunar Allah ta zama jinsin kaunar abin da yake wani Allah waja'ala ma yutlabu min al-ittisali bil jalali ya kuma sanya abin da ake nema dan saduwa da Allah min jinsi ma yutlabu min al-ittisali bil khalq ya canza ya mai da shi neman saduwa da halittu fa inna hadha yujibu tazanduq fil i'tiqadati wal iradati babu shakka wannan zai jawo bata a cikin aqida da manufa fa yasiru sahibuhu munafiqan zindikan wanda da yake daukar abin da ake yi don Allah yayi shi don mutane abin da ake neman isa zuwa ga Allah yayi dan ya isa zuwa ga mutane zai iya zama munafiki zindiki waqad qala Abdullah ibn Mas'ud al-Hadan dama Abdullah dan Mas'ud yana cewa al-ghina'u yunbitu an-nifaq fil qalb kama yunbitu al-ma'u al-baqal Ibn Mas'ud yake cewa shi kida yana tsarar da munafurci a cikin zuciya kamar yadda ruwa yake tsarar da albaqal wato tsuro irin na kamar gyada ko wake kuma kamantar su tsuro masu yado wannan hadisi akwai shi marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai inganta ba kamar yadda Shaukani yake fada cikin Nilal Awtar da kuma al-Iraqi a cikin al-Mughni an Haml al-Asfari fil Asfari na takhrijin Ihya Ulumuddin sai dai ya tabbata mawqufi daga shi Ibn Abbas Ibn Mas'ud kamar yadda Baihaqi ya ruwaito da wasu malamai ya tabbata daga gare shi to yace wali hadha tazandaka bis sama'i tawa'ifu kathira da haka aka samu mutane da dama suka halaka sakamakon jin kida kama nabbahana alaihi qabla hadha kamar yadda muka ambaci wannan magana a wani waje ba nan ba a baya Ibn al-Qayyim Allah ya gafarta mishi a cikin littafin Iqazatul Lahfan amma sayyidi shaytan yayi ta'liqi mai kyau sosai akan wannan magana inda yake cewa yace al-gina'u yulhi al-qalb wa yasudduhu an fahm al-Qur'an shi kida yana wufantar da zuciya ya sa mata wasa da sakaci ya nesantar da ita ya katanke zuciya daga fahimtar Qur'ani watadabiri ya katange zuciya daga tadabiri wato kokarin riskar abin da Qur'ani yake fada wal amali bima fi ya katange zuciya daga aiki da Al-Qur'ani kaga daga nan ta samu tsiran wato munafunci kenan sai ya ce fa innal qur'ana wal ghina'a la yajtami'ani fi qalbin wahidin abadan yace da kida da Qur'ani ba sa haduwa a zuciya daya har abada ba sa haduwa saboda mene yace lima bainahuma min at-tadad saboda abin da ke tsakanin su na sabani da juna yadda ka san ba a hada miya da kalanzir a kwano daya misali ko a hada abinci da bayan gari da kashi a wuri guda ba a hadawa zuciya daya ba ta dauka wannan abubuwa guda biyu a lokaci guda yayi ta bayani mai tsawo yake cewa fa innal qur'ana kaga shi alqur'ani yanha an ittiba'il hawa yana hana bin son zuciya wa ya'muru bil iffa yana umarni da kamewa wa mujanabata shahwa da guje ma sha'awa sha'awan nafsi sha'awan nufus wa asbabil ghayy qur'ani na umarni da guje ma hanyoyin da suke mutum zuwa ga ta'addanci wa yana al-ittiba'i khutuwati shaytan qur'ani yana hani daga bin tafarki ko matakin shaytan wal ghina'u ya'muru bi jiddi zalika shi kuma kida yana umarni ne da sabanin wadancan a inda Qur'ani ya hana bin sha'awa shi kuma kida zai koya maka bin sha'awa Qur'ani ya hana bin ta'addanci da barna kida zai kira ka zuwa ga wannan in ka kalla abu ne a zahiri Qur'ani ya hana bin sha'awar zuciya shi ko kida san da ake yin shi ɗan mata suna kida suna rawa suna jin sha'awar mutane suna jin sha'awar mutane tayi sun saka sutura wadda take dama ba mai rufe jiki ce da ya kamata ba sannan suna karkada jikinsu suna kada mafatiru na jikinsu abubuwan da suke tada hankalin wato mazaje sannan maganganun da ake fada a cikin kidan da wakan zaka tarin maganganu ne na umarni da alfasha maganganu ne na zuga barna maganganu ne na tada zukata da kautar da su daga bin Allah dan haka shi sa kullum malamai suke fada wannan magana cewa lalle kida hanya ce da take ta tosasshiya wanda take katange mutum daga samun wato abin da yake nema na fahimta alqur'ani da tadbiri da aiki da shi ina fata muna gane wannan dogon zance ne wanda Ibn al-Qayyim yayi a wannan wajen ana iya kuma Iqazatul Lahfan zaka ga wannan zance da ƙari ma akan haka Allah shi kyauta malam yace wa yuqalu huna to anan sai a ce min al-ma'lumi anna an-nafsa sawa'un urida biha dhatul insani abu ne sananne cewa lafazin annafs shin an fade shi da ma'anan jikin mutum gaba daya aw zatu ruhihi ko ko ruhin mutum kadai almudabbira bi jasadi ruhi wanda yake shine yake idara shi yake shine injin da ke juye jiki ana iya fadan annafsu ya zama ana nufin mutun dindika ko kuma ana nufin asalin rai din rai wanda Allah yake cewa wama utitum min al-ilmi illa qalila game da shi yasallaka an ruh sai tambaye ka game da ruhi Allah ya ce kul ruhu min amri rabbi to shin ana nufin wannan ruhin ko ku ana nufin duka mutun au uniya biha sifatu zalika ko ku ana nufin sufofin da ke bujurowa ga dan adam min shahawa min ash-shahawa na sha'awa wan nafra ko kiyayya wal ghadab ko fushi wal hawa ko sarrai wa ghairi zalika da wasu waɗannan sawa'un su ake nufi ko wancan fa innal bashara dum su ɗan adam dan adam la yakhlu min zalika qattu baka raba dan adam da waɗannan sufofi na sha'awa da kauna da gaba da fushi da sarrai duka waɗannan wasu jibilliyat wasu dabi'u ne wanda a haka Allah ya halicci dan adam da su walau furida anna qalbahu yakhlu an harakati hadhihi alquwa wal iradat yace kai mu dauka ma zuciyar dan adam ta wofanta ta tsiraita daga motsawa na irin waɗannan buƙatun na dan adam da manufa ta dan adam fa adamuha shay'un rashin samu wasu wani abu ne wasu kunuha shay'un akhar amma natsusu kuma wani abu ne daban wal adamu mumtani'un alayhi rashin samu waɗannan abubuwan ƙarya ne babu shi babu zuciyar dan adam da ba ta da sha'awa wanda ba ta da kiyayya ko kauna ko ba ta da wani son zuciya ko wani ra'ayi na ta babu zuciyar dan adam da ba ta da wannan sai dai ba kowa bane yake iya motsa wannan abu akwai wanda ya samu tarbiya ya samu hankali ya samu ilimi ya samu gogewa a rayuwa wanda suke hana shi ya biye wannan son zuciya amma kaga kamar yaro kamar da baka ta a baya kamar yaro kamar mace saboda karancin shekarunsu ko karancin hankalinsu ko karancin iliminsu ko karancin tajriba experience yakan sa su biye ma wannan soyayyen zuciyar da yawa daga baga yaro yana da saurin fushi yana da saurin so ko ki yana da saurin ai mishi abu ya gaba haka aka mishi ba kamar yadda mata suke da saurin wannan so ba suna da saurin infial ko mun gane daga babu dan adam da bai da waɗannan dabi'u babu shi sai dai ba kowa bane nashi suke iya motsawa yadda wani nake motsa nashi walakin kat taskun suna iya zama sun natsu su dabi'a din walakin idza kanat sakinatan amma idan suna cikin natsuwa din wa min sha'ani samai an yuharrikaha yana daga cikin abin da kida ke haifarwa shine ya motsa maka dabi'ar sha'awa da dabi'ar so ko fushi ko son zuciya ko makamantar su fa kayfa yumkinu insanu an yusakkina shay'a ma'a mulabatatihi lima yujibu harakati to ta ya dan adam zai iya natsar da wani abu bayan wannan abun kuma ya cakuɗa shi da abin da ke jawo ya motsa su a sufaye suna cewa ne ai su abin da yasa suke yin waɗannan abubuwan sun samu kansa wani yanayi wanda ko sun cakuɗe da mata ko sun cakuɗe da kiɗa ko sun cakuɗe da haram su ba za su aikata haram ba ai ka san suna faɗa haka ko ko sai ce to ya ta dan adam zai faɗi cewa zai cakuɗa rayuwarsa da wani abu wanda ke motsa wannan dabi'ar sannan ya ce kuma yana da kudura akan hana ta motsawa din wannan abu ne da ba zai yi ba ya saba wa dabi'a fa hadha amrun bit tafriqi bainal mutalazimai in ka ce haka to kana umurtan mutane da su raba tsakanin abubuwa guda biyu waɗanda suke da lazimta juna wal jam'u bainal mutadaddaini kana cewa kuma ne a hada wasu waɗanda ba sa haduwa a wuri guda fa huwa yushbihu an yuqala lahu yayi kama da a ce maka adim mushahadatal mar'ati ka daimanci kallon wata mace kana kallanta kana kallon mafatin din jikinta wasabiyal amrat ko yaro kankani maras gemu shagiri au mubasharatahu bil qibla ko ka rungumi wannan mata ko ka rungumi wannan yaro kai mishi alqibla kai masa kiss ka sumbance shi wallamas ka dinga shafan jikin shi ko jikinta wa gairi zalika da wasu abubuwa ire-iren waɗannan min gairi an ta taharraka nafsuka kai haka kuma amma kada zuciyarka ta motsa au farjuka ko al'aurarka ta motsa ila listimta'i bihi ta motsa irin motsawar son jin daɗi da wannan abun wa nahu zalika a ce mutum misali mutum ya ce a ce mishi ya rungumi ƴa mace a matsayin shi nan mutum namiji lafiyayye ya rungume ta ya sumbance ta ya shashafa jikinta amma kuma kada azzakare shi ya motsa kai sha'awar shi ta motsa ko mun gani kaga wannan shine aljamu bainal mutadaddin din ba zai yi ba sai dai in bai da lafiya ko wani abu mani iya hana shi amma lafiyar salau wannan babu ne mai yiwa ba to haka ga wanda suke yin luwadi shi sai ya kwatanta da da as-sabil amrat a ce mishi ya samu wani irin mutanen su da suke wannan lalata da shi ya rungume shi ya sumbance shi ya kusance shi amma kuma kada sha'awar shi ta motsa kar buƙata shi ta taso ta dan adam fa hal al-amru bi hadha illa min ahmaqin nasi kana ganin wani zai iya umarni da wannan in ba ya kasance ɗaya daga cikin mafiya wauta a cikin mutane ba in mutum ba yana da motsuwa hankali ba zai tunanin cewa wannan abin ne mai yiwuwa ba yace a maza da mata su takure amma ba komai ba abin da zai faru ba zai yiwu ba ولهذا قال من قال من العلماء العارفين dan haka ne aka samu daga cikin malamai masana waɗanda suka ce inna ahwalas sama'i ba'da mubasharatihi tabqa ghayra maqduratin lil insani suka ce lallai halin da sauraren kida yake sanya mutane a ciki ba'da mubasharatihi bayan mutun ya shiga cikin harkatin kida din tabqa za ta ci gaba da wanzuwa ghayra maqduratin lil insani ta fi karfin mutun ya sarrafa ta sha'awar dan adam din ta motsa to zai iya sarrafa ta take sarrafa shi bal tabqa harakatun nafsi wa ahwaluha a'zama min ahwalil insani yace kai motsawar zuciya da take tare da sha'awar kida ko sha'awar abubuwa makamantan waɗannan tana wucewa fiye da tana fin karfin irin motsawar da zuciya yake yi ba adam mubasharati shurbil khamri bayan mutun ya fuskanci shan giya ma'ana wanda ya sha giya zai wayi gari bai da sultani akan kanshi ko to haka wanda sha'awar shi ta motsa bai da sultani akan kanshi kuma rashin samun sultani akan kanka yafi ga wanda sha'awar shi ta motsa fiye da wanda ya sha giya fa inna fi'la hadha as-sama fi nufusi a'zamu min fi'li humayal ku'usi domin abinda wato ke faruwa ga zukata a lokacin da ainihin wato sha'awarsu ta motsa sakamakon jin kiɗa yafi abinda ke faruwa ga zukata a lokacin da humayal ku'usi humaya shine wato ƙarfin kofunan giya wato ƙarfin hidda na giya din ita kanta giya ana ce mata humaya humayal ku'us to kuma akan faɗi shidda din tsananin wato tsananin caji da giya take sawa na maye to bai kai tsananin caji da kiɗa ke sawa a zuciya ba abin da yake so ya ce mara kyan domin wanda ya sha giya da zaran ta sake shi to ya zai koma yadda yake kamar da antara yake cewa wai za su hautu fa ma uqassiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrumi amma wanda yake jin kiɗa to koda daidai wannan time din da ake magana yanzu baya jin kiɗan tasirin da kiɗan yake bari a zuciyar shi yana nan ko mun gani in mutum ya saba da jin kiɗa duk koda bai ji ba koda yanzu baya ji amma tasirin abin da kiɗan ke bari a zuciyarsa yana nan ya makale a zuciyarsa fa qawlu haka nan fadin sa man asgha ilayhi bi haqqin tahaqqaqa fa yuqalu alayhi wa jahani ce wannan magana za a fassara ta fuska biyu ahaduhu ma na farko an yuqala innal isgha ilayhi bi haqqin ma'mulul gha'ila an yukhalitahu batil a ce sauraren shi sauraren kiɗan da gaskiya ya zama mutum yana yi ne da gaskiya to wannan yana amintar da shi da yiwuwar a ce wata barna ta cakuɗe da sauraron nashi amrun ghayru maqdurin alayhi al-bashar fadan wannan magana to abu ne da ba zai yiwu ba ga dan adam mutum ya ce zai saurara amma shi ya san ko ya saurara babu abin da zai faru kamar ya ce ne zai shiga wuta amma ya san ba zai kone ba to wannan kaga ba zai yiwu ga dan adam ba aktsaru mimma fi quwwati sahibir riyada wa safa'it tami an yakuna hila al-isba'i la yajidu fi nafsihi illa talabul haqqi wa radati yace mafi girman abin da mutumin da yayi riyaba yayi horo riyaba irin ta sufai wato yayi horar da zuciyarsa akan jin yunwa akan gujewa sha'awa akan gujewa san abin duniya akan gujewa abinci mai dadi shi suke ce ma riyada wasafa'it tam har ya samu lafiyayyen wato zuciya mafi karancin abin da zai faru da irin wannan mutumin da yake claiming cewa yana da training akan juriya da guje ma sha'awar duniya mafi karanci shine an yakuna hinal isga ya zama a sa'ad da yake saurare din la yajidu fi nafsihi illa talabal haqqi wa iradati yaji a zuciyarsa babu abin da yake so ya kai sai Allah ya kai ga sai dai Allah lakinnahu la yatiku bi fana'ihi ala zalika amma baya iya amuntuwa da cewa bi baqa'ihi ala zalika baya iya amuntuwa da cewa zai tabbata a haka bal idza sami'a khalat al isra' al haqa bil isra' al nafs idan ya sauraran zai ga akwai cakude ne ya tsakanin nufatashi zuwa ga Allah da nufatashi zuwa ga jin dadin kanshi in tajarrud al insani an sifatihi lazima li zatihi muhalun mumtani'un domin ko dan adam ya iya tajarrudi ya iya rabuwa ya barambara da sufufin shi wanda suke lazumtan zatin shi wani abu ne da baya yiwa is impossible sababu sune wannan da aka fara su da ki kwadai da sha'awa da sarrai da makamantan waɗannan abubuwa da Allah ya ce zugina linnasi hubbu shawati zuwa ƙarshen su dan adam a ce ya samu kanshi a wani yanayi wai yayi barambaran da waɗannan abubuwan ba ruwan shi da su ba ruwan su da shi ba sa tasiri ga tunanin shi wannan abu ne da ba zai yi ba asani fuska ta biyu ta fassara wannan magana an yi kala wa min aina yu'lamu anna kullu man asgha ilayhi bi haqqin tahaqqaqa ta ina aka samu cewa duk wanda ya saurari kida don Allah to zai cimma burin shi na isa ga Allah balil musgi ilayhi bi haqqin yahsul lahu min az-zandaqati wan nifaq wanda ya saurare shi da gaskiya din shi ma zai iya samu wancan munafincin da zandaka da ilman a wajen aiki ilimin da ya sani wajen abin da ya sani game da kidan wahalan da kuma yanayin sa zai samu ma qalla yushir bihi abinda wata kilma bai san ya kai ga haka ba zai zame daga kan hanya ba tare da ya sani ba kama qala ibn mas'ud wanda shine ibn mas'ud yake cewa al-ghina'u yunbitu an-nifaqa fil qalbi kama yunbitu al-ma'u al-baqal cewa munafinci kida na tsarar da munafinci a zuciya kamar yadda ruwa yake tsarar da wato mabunkura kasa wan nifaqu huwa az-zandaqa munafinci shine zindikanci din wa min al-ma'lumi anna al-baqara yunbitu fil ardi shay'an fa shay'an la yuhissu an-nasu bil nabati yace abu ne kuma da aka sani cewa su mabunkura kasa idan ka shuka wake ko gyada ko wani abu mai irin wannan yado ko green beans ko makamantansu za su dinga fitowa ne a hankali ba tare da wani ya ji sautin fitar su ba ba wanda zai ga san da suke fitowa ba motoci bane dan suna wucewa za a ji karar su sai dai kawai a waye gari a ga sun girma to haka wannan munafis zai dinga tsuruwa a zuciyarka kadan kadan baka sani ba sai ya girma ba ya zama maka bala'i Allah ya tsare mu malin ya ci gaba da cewa fa kazalika ma yabdu fil qulubi min az-zandaqati wan nifaqi gad la yash'uru bihi ashabul qulub to haka abin da yake bayyana a cikin zuciya na munafinci da zandaka tayu masu wannan zakatan ba su san da shi ba a farko al'amari bal yadhunnuna annahum mimman tahaqqaqa sai su dauka sun kai ga abin da suke nema ne na cimma burin su wajen sanin Allah wa yakunu fihim shubu kaseerin mimman tazandaka sai zama akwai kamantakeke ne tsakanin su da mafiyon zindikai akwai mutane da dama da a shar'ancin zindikai ne kwatattu ne amma su a tunanin su da tunanin mabiyan su manyan waliyan Allah ne mun karanta nan wasu a baya irin su ibnu saba'in irin su ibnu sina din nan su ibnu arabi da sauransu tun mabiyan su suna kallon su wasu manyan makusanta Allah ne yayin da kuma a idan malaman tauhidi malaman akida ana kallon su kwatattu ne to haka mutum zai samu kanshi a cikin wannan yanayi in baya ba hankali ba yuwaddu hadha anna da'wat tahaqquq wa tahqiq wal haqa'iq kad kasurat ala alsinati aqwal abinda zai ƙara bayyana maka wannan shine da'awar cewa wane ya kai ga Allah wane ya san Allah wane ya haƙaƙa tauhidi ta yawaita a bakunan mutane hum wannan mutanen kuma min azamin nasi zandaqatan wa nifaqa sai ga kuma sun fi kowa zindikanci da munafinci qadiman wa haditha tun da can da kuma a yanzu min al-batiniyya kamar yan aqidar batiniyya al-qaramita waɗannan qaramitawa waɗanda suka tutar da al'umma ba dan gankani ba wal mutafalsifal ittihadiyya da masu bin tafarki na falsafa masu cewa Allah da mutum Allah da halitta abu ɗaya ne waɗannan yan usuli da faira din nan wa ghairu haulai da wasu waɗannan wa kazalika qawlu fa haka nan kuma fadin sa da yace huwa waridu haqqin yuz'ijul quluba ila alhaqqi yuqalu lahu sai a ce masa in yi wannan magana sai a saki ce masa a ce menene in kana kad tanza iju bihil qubadul qulubi ahyana ila alhaqq in ya zama da gaske ne akwai wasu zukata da suke fusguwa zuwa ga gaskiya ta hanyar kida fal aglabu alayhi annahu yusjiduha ila albatin amma abin da ya galabaita abin da ya fi yaduwa shine kida yafi dacewa da yabja mutane zuwa ga barna fiye da yadda su zuwa ga shari'a wa kallama yusizuwa ila alhaqi ma hada kadan ne in ma har zija ta zuwa ga gaskiya din dan kadan ne bal kad yuqalu ana ma iya cewa innahu la yaf'alu zalika bihal tam da dai kida bai jan wani zuwa ga alkhairi bal la budda an yudamma ila zalika shay'un min albatin koda ya ja ka zuwa ga wani abu da kake ganin mai kyau ne to sai ya zama ya hada da wata barna a cikin jan da ya maka fa yakunu muz'ijan laha ila ash-shirki al-jali aw al-khafi sai da mazi ja ka ne zuwa ga shirka mabayyaniya ko koyayya fa inna ma yuz'iju ilayhi min as-sama' mushtarikun bayna Allahi wa bayna khalqi taka abinda kidan ke jan mutane wani abu ne da yake da tarayya wani bangare an ba Allah wani bangare kuma an ba mutane kaga ya zama shirka kenan fa inna ma yuz'iju ilal kadri al-mushtarak yana ja zuwa ga wannan gurgurdan abin da ake da tarayya din ne wazalika huwa al-ishraku billahi wannan kuma shine shirka kana yin wani abu da tunanin kana yi dan Allah amma kuma kana da wata manufa ta duniya daban akai wa qali hadha lam yadhkurillahu hadha as-sama' fi al-qur'an illa al-mushrikeen dan haka Allah bai ambaci batu akan irin wannan sararin na kida ba sai ga mushrikai da Allah yake cewa alladheena qala fihim da Allah yake game da su wa ma kana salatuhum inda al-bayti illa muka'an wa tasdiya addu'ar da suke a dakin Allah ba komai bane face fito da kuma tafi wala yakunu muzqidan lil qulubi ila iradatillahi wahdahu la sharika la kaga wannan ba zai kasance mai jin zukata zuwa ga kaurar Allah da biyayyar Allah da wahdahu la sharika la bal yujwa ila al batil tara wa ila al haqqi wal batil tara wannan lokaci zai ja zukata zuwa ga barna wannan lokaci kuma ja zukata zuwa ga abin da yake cakudaye ne a tsakanin gaskiya da barna amma baya jin mutane zuwa ga gaskiya kadai walau kana yuzqidu ila al haqqi alladhi yuhibbuhu Allah khalisan aw rajihan da a ce yana jan mutane zuwa ga kida na jan mutane zuwa ga abinda Allah yake so tsantsar abinda Allah yake so aw rajihan ko marin jayin abinda Allah yake so la kana min al hasan al ma'mur bihi al mashru to da zai zama cikin alladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana hudan wato abin saurare mai kyau wanda shari'a take umarni da shi wala kana shara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da an ga manzon Allah ya shara'anta wannan abu bi qaulihi da maganarsa aw fi'lihi ko aikin sa sallallahu alaihi wasallam wala kana kuma da ya kasance min sunnati khulafa'i ar-rashidin da ya zama daga cikin sunna halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyin wala kana almu'minuna fil qurun ath-thalathati yaf'alunahu kuma da an samu musulmai mu'minai a karnonin nan guda uku masu falala suna aikata shi la yatrukuna ma ahabbahu Allah wa rasul mutanen wancan zamani ba sa barin abinda Allah yake so kuma yuharikul quluba ila Allah tahrikan yuhibbu Allah wa rasul ba sa barin abinda ke motsa zukata zuwa ga abinda Allah yake so kaga wannan gaba tana da muhimmanci kwarai da gaske duk abinda ake so a ce shari'a ne to a nemo inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da ayi shi a nemo a samu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata khulafa'ur rashidun suka faɗa ko suka aikata sannan mu'minai na zaman nan nan khairun nas qarni thumma alladhina yallahum asamu inda suka aikata in ba a samu wannan ba ku to kai watsi da shi kai shine zaman lafiyanka din da wasu mutane suke so su kyautata shi suna cewa addini ne suna cewa abu ne mai kyau ko su ta gayyatar wasu umumat da wasu maganganu wadanda asali shari'a ba ta faɗe su dan wannan ba su ta gayyato su dan su goyi bayan wannan abu to ba za su cimma nasara ta maida wannan abun addini ba sai yusu iya rudar da hankalin mutane ko mabiyansu ko masu sauraron su ko wanda suke kyauta musu da to akan cewa abin addini ne amma dai shi Allah ba zai karba addini ba tunda shi bai ce ayi ba ka rike wannan a matsayin ka'ida amma game da duk wani abu da za a ce ibada ne ko bauta ne ko neman kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace malam yace wa aidan fa hadha al-izaju ila al-haqqi kad yuqalu innahu inma kad yahsulu liman lam yaqsid al-istima' sannan kuma koda an yadda cewa yana jan mutane zuwa ga gaskiya din to sai a ce to wannan ja zuwa ga gaskiyar mun yadda amma yana faruwa ne ga wanda ya ji kida ba tare da ya nufaci sauraron shi ba wanda ya ji shi kawai coincidence bisudufa ya ji ne ana waɗannan waƙoƙi amma shi ba su yayi nufi ba bal sadafahu musadafatan ya gamu ne da shi gamuwa ta kicibus sama'u shay'in yunasibu halahu ya ji wani abu da ya dace da halin da yake ciki yana cikin wani damuwa sai ya ji wata waka mai yaye damuwa yana cikin wani kunci sai ji to haka me yayi kunci yana neman wata fassara sai ji to haka ta fassara mishi abin da yake nema ko yana neman wani tunani da zai aiki da shi sai ji wata waka ko wani kida da ya bayyana mishi wannan tunanin to kaga shine musadafa kenan yace bi manzilatil fa'al sai zama kamar arashi arashi da manzo Allah sai yake cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da nabi yake cewa la tiyara wa khayruha alfa'al ba'a canfi a musulunci amma mafi alherin abinda zaka fada yayi kama da canfi shine alfa'al arashi sai aka ce malfa'al ya rasulullah menene arashi ya manzo Allah sai ce alkalimatu saliha yasma'uha ahadukum shine wata kalma mai dadi da daya daga cikin ku zai ji ba tare da yayi ya nufa cikin ta ba shine ba shi yake ce ma arashi na rariya mai kashi auren wawa wato arashi shine wata kalma da wani zai baka amsar wata bukatarka ko wani tunaninka ko wani abu da ya kulle ba kai sai kawai ka zo ne ya faɗi tuba gashi ta dace da irin abin da kake nufi shi yake ce ma arashi ina jin dukan mu a matsayin mu na Hausawa mun san abin da ake nufi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana san shi a wata riwaya ka ce kana yakrahu tiyara wa yuhibbu fa'al yana san arashi amma yana kin wato canfi canfi shine a sa wata ka'ida sananniya ta maguzanci ko ta al'ada akan cewa in kaza ya faru to kaza ne in ka fita zaka je kasuwa ka fara ganin kuturu ce to kaza ne ko ka fara ganin makahu ko ka fara kasuwanci da bashi to kaza ne irin wannan shine canfi ko mutane sun riga sun sa shi a matsayin wani basic ka'ida wanda ko bai da asali to idan ma har ana sau ana tunanin kida irin wannan kida da aka ce yana da amfani ya zama yana da amfani shine mallai yace to sai dai zama amfanin shi kamar amfanin alfa'al wato arashi kaga shi ma arashi ai ba za ka nufaci abun bane amma sai kai ka ci bus da shi to haka shi ma kida din tayu in har zai amfana ya zama baka nufaci shi ba sai kai ka ci bus da wata kalma ta wani makai ko wani zance ko wani amo na wani sautin kida sai maka wannan amfanin to in ma zai amfani to sai dai wannan liman kharaja fi hajatin yace ga wanda ya fita dan wata bukata fa amma man qasada listiba'a ilayhi wa taghannibi amma wanda zai je siyo ya kunna ya zauna yana saurare ko ya kamo wata tashar radio ko ya je gunda ake dandalin kidan fa kad kala annabi sallallahu alaihi wasallama ko shi manzo Allah yace laysa minna man lam yataghanna bil qur'an annabi yace baya tare da mu wanda dubba qur'ani bai rera alqur'ani ba kawo qur'ani shine abinda ake nema ai ta ganni da shikenan a rera shi ba wani zance ba to ya gama wannan dogon bayanin sai ya ce qala abul qasim sai ka dauko magana daga littafin ar-risalatul kushairiyya kamar da ya saba yace wa haka ja'far ibn nusayr an al-junaydi annahu qala junaydi yace tanzilur rahmatu ala al-fuqara fi thalathati mawadin rahama tana sauka akan muridai su ne al-fuqara wato muridai sufai a wuri uku inda sama a dandalin kida fa innahum la yasma'una illa an haqqin don ba su jin komai sai dan gaskiya wala yaqumuna illa an wajidin ba sa miƙewa su taka rawa sai in sun shiga cikin hali na wujidaniya wato zukata su sun motsu wuri na farko kenan da Allah yake saka musu da rahama aka ce wai junaydi ya ce wa inda akali ta'am wuri na biyu a wurin da suke cin abinci fa innahum domin su la ya'kuluna illa an faqa ba sa ci sai a cikin talauci da bukata sai cikin bukata sai in sun ji yunwa yunwa ta huda su sannan suke cin abinci ba suna cin abinci ne kawai dan morewa ba wuri na uku wa inda majaratil ilmi inda suke taruwa a wurin harkar ilimi fa innahum la yadhkuruna illa sifatul awliya don ba sa ambaton komai a wurin tattaunawa su ta ilimi sai sifofin waliyan Allah ya za'i su zama masoya Allah wa zakara akiba hada ya kara fadan wani zance shi kushairi fa kala sai yace samitu muhammad ibn al-husaini yaqulu samitu al-husain ibn ahmad ibn ja'far yaqulu samitu al-jurayda yaqulu yace naji jurayda yana cewa as-sama'u fitnatun liman talabahu wa tarwiqun liman sadafahu yabe mai ta waccan magana ta sauraren kida fitina ce ga wanda ya nuface shi amma dauke damuwa ne da annashuwa ne ga wanda ya gamu da shi wa zakara ba'da hada ibn taymiya yace sai kuma ya kara ambaton cewa samitu muhammad ibn al-husaini yaqulu samitu abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman ar-razi yaqulu samitu junayda yaqulu junayda yace idza ra'aita al-murida yuhibbu as-sama' idan kaga muridi dan dariqa sufi yana da jaraba san kida fa alam anna fihi baqiya min mene min albatala to ka sani da akwai sauran barna a tare da shi akwai sauran bin duniya da sarrai tare da shi inji Junaidin da kanshi qultu ibn Taymiyyah yake fa hata lil maqalatani asnadahuma anil Junaidi waɗannan maganganu guda biyu al-Qushayri ya kawo su da isnadin su daga Junaidi wa ammal qawlul awwal kaga zance na farko falam yusnidhu bai kawo shi da isnadi ba wancan na farkon na wa haka Ja'far daga Junaidi nabbi waɗannan su ne ya kawo da isnadi wa hadhanil maqulani bal arsalahu ya kawo wancan mursali ya kawo shi da gaggawa wa hadhanil maqulani mufassarani waɗannan guda biyu an fade su dalla dalla wal qawlul awwal shi wancan na farkon da yace tanzilur rahma fi salasati al fuqara yace wannan mujmalun a dunkule yake ba fassara ba fa inna rahmata tanzilu ala ahli kuma rahma tana sauka ne akan mazuwan shi mazuwan gaskiya wanda Allah ya ambata yake son su kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa idza quri al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta al qur'an fastami'u la ku saurara mushi wa ansitu ku shiru la'allakum turhamuna za ku zama kun samu rahama to kaga yanzu abin da yake cewa rahama su ake ba rahama su ne waɗanda suke sauraron al qur'ani da haka Allah ya yaba mu hatta al jannu da Allah yake cewa wa israfna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim mundir kaga Allah ya yaba musu sun saurara al qur'ani me suka yi yace wa israfna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an suna sauraron al qur'ani falamma hadaruhu da suka zo inda ake karanta su da suka ce qalu ansitu suka ce aishintu kuma kaga wannan sune abubuwan da guda biyu fastami'u lahu wa ansitu fastami'u lahu ku saurara alqur'ani wa ansitu alistima shine alisgha wal mura'a ka zama da kwakwalwarka da zuciyarka tana kan abu wal mura'ati kuma kana kiyaye me ake cewa shine alistima wal insat shi kuma shine yin shiru da baki karka faɗi komai to dole aka kanta alqur'ani kai wannan qa'ida ce ta wajibi sawabun a sallah ne a hudubar juma'a ne hudubar sallar idi ne a gun wa'azi ne a jikin jihad ne na radio ko waya ko menene wajibi ne ana karanta alqur'ani wajibi ne a saurara haramun ne ba'idun ana karanta alqur'ani kowa na abin da ya ga dama kamar a saka a radio mota kawai yana yi qur'anin man shawi na ta karatun shi ko su dai shi ko kuma kuna kowa na ta yi abin da ya ga dama ko yana taba wayar shi ko yana kallon jaridar shi ko kuma yadda mutane suke wuce su kunna TV su saka Qur'ani irin wannan tasha ta Qur'an ta Saudiya wani sai kwana yana yi a gidan shi ko kuma ya saka earpiece ya kunna radio ya kunna wayar shi sa Qur'ani waya kwana da Al-Qur'ani babu inda aka ce haka in zaka kwana kana saurare to daidai ne amma ka kunna Qur'anin yana kai ko kuma kana ta bacci ina ka samu wannan domin cewa akai in ana karanta Al-Qur'ani fastami'u lahu wa ansitu kai ko yanzu me kake yi tanamu anhu ko mun gane shi sai aka ce ko salat tahajjudi yake idan kana jin bacci tafi gida domin ba za ka iya alistima ba in kana jin bacci baka da ba za ka iya al-isgha wal insat ba za ka iya ji ka da mura'at ba abubuwa ne guda biyu al-isgha shine alistima da kuma al-insat yin shiru din ragan kana bacci tabbas kai shiru amma ba ka yin al-isgha'u ba ka jin mai aiki dan haka jama'a wannan abun ba daidai bane da mutane suke mutane suna ganin kuma kamar wata falala ne ai sai kace mutum ya ce ai ni da Qur'ani nake kwana yana ta yi dai shi a TV tunda inji ne bai san kana ji ko baka ji sai kuma kana tabbacin ka to ba daidai bane wannan idan aka kunna al-Qur'ani ko ana wani mai karatu na karantawa wajibi ne kowa da ke jiyowa ya tsaya ya saurara haka hatta wanda suke sakawa a radio mota kamar za a tafi wa'azi ko a kasuwa ana tallan wani magani mutun ya kore wa mutane radio na alqur'ani to gaskiya saboda Allah wannan ba daidai bane domin kaga a lokacin babu yadda zai iya tattara hankalin su zuwa ga saurare tunda kowa na yin harkar shi sai ka kashe in ka kuma wuri sai ka tsaya sai ka karanta ko ka saurara a natsi wannan kenan sannan a cikin wannan aya malamai suke cewa aya tana nuni zuwa ga halaccin tasmiyatul juz'i bismil kulli kaga wa idza quri'al qur'an in ana karanta al qur'an a zahiri nan wa idza qura ba'dul qur'an ko juz'un min al qur'an ko ayatun min al qur'an amma sai ka kira su da sunan al qur'anin gaba daya kamar da sika da annabi ya ce unzila ilayya al laylata ko al barihata al qur'an an saukan mun da al qur'ani a daren jiya alhalin wasu ayoyi na al qur'ani ba 60 ba ko mun gane saboda kinan ana iya ya halasta ka zo magana ka kira sunan wani abu bangaren shi sai ka kira duka din kamar ka ce ka je wani gari sai ka ce kaya ai mutanen Kano suna da kirki kuma hala wani kwaya ne maka kirki ko ko ka ce Kanawa ba su kyauta min ba ko mun gane hala wani Bakano ne daya kuka ce ka wallahi yan kasile na azalumai ne wallahi kaga yan Karusa da kake ganin su wallahi azalumai ne alhalin kuma wani kwaya ne maka zalunci to wannan ya halarta a lafazi amma ba a wajen hukunci ba ko mun gane saboda Qur'ani na amfani da irin waɗannan ta'abirat idan mun gamu da malamai suka yi akai zamu ji malamin zai sharhi da kansa akan wannan yace fa zakara Allah subhanahu qur'ani sababur rahama kaga ya ambaci cewa sauraron alqur'ani sababi ne na samun rahama domin Allah yace la'allakum turhamuna dan ku samu rahama domin la'alla alqur'ani tana nuna tabbas ne ba wai zato ba in kuna sauraron alqur'ani irin yadda Allah yace a sauraron dinnan tabbas za ku samu rahama haka da ma wajibi ne da ana kanta alqur'ani ka tsaya ka saurara kuma ka saurara da niyyar cewa sauraron ibada ne sawun ka kake karantawa ko waninka sawun a cikin sallah ne ko a wajenta duk din ka ji ana kanta alqur'ani yi kokari ka saurara alkhairi kai kokari ka tadabburin me Allah yake fada wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih manzon Allah yace a cikin hadisi ingantacce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده في حديث عند الإمام بخاري ومسلم كفتر من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يكتوى مجتمع قوم في بيت من بيوت الله وسمتاني بغاس تبتا روى أو نكدا أو نتاكي دي جسكين تاكونا الله من ذا كتنا من كرن تورنا حديثي أبايا har muke cewa malamai sun ce wannan da aka ce dakin Allah listaglib ne ba sharadi bane cewa sai a dakin Allah kawai za a taru sai a masallaci ko za a taru ayi wa'azi ko karatu za a iya inda ba masallaci ba amma wannan shine wuri mafi dacewa kuma mafi shahara yatluna kitaballahi sai suna karanta littafin Allah wa yake darasunahu suna kokarin lalleka fahimtar ma'anarsa mu kiyaye wannan abubuwan da aka ambata anan su ne wato abin nan din mod yanayin da za a samu lada mutane na iya taruwa zama sun taru a wuri guda sun yi karatun alqur'ani amma da manufa iri daban-daban zamu ji wasu daga cikin manufofin wannan dai shine abin da anan za a samu lada yatluna kitaballah su karanta alqur'ani wa yatadarasunahu su kokarin fahimtar ma'anarsa kamar abin da yake hanzo tafsiri wani ya ja bakin alqur'ani wani malami kuma yayin sharhin abinda ayoyin suke nufi ko kuma dalibai ne a aji ko a wajen samira ko a wajen wani taro wannan ya fadi fahimtar sa wannan malami ya kara wannan ya ce na karanta wuri kaza a tattauna kaga shine mudarasa bayrahu kuma salaf sun kasance suna yaka kamar da muka ji a baya cewa ba sa yin zaman fira irin wannan da mu muka saba in suka zauna innama yajlisuna ala fiqhin sukan zauna ne dan yin wata magana ta fiqhu aw an yatluwa ahaduhum ayatin min alquran ko kuma wanin su ya karanta ayin alqurani fa yata darasulaha sai su tattauna akan asbabul nuzuli fiqhun dake ciki nasikh wal mansukh kaza wasu maganganu na asrar lugawiyya da sauransu ina ma a ce zamu koyi haka mu dalibai mu koyi irin wannan duk inda muke da majalisin mu kar mu cika shi da surutu da fira da zantuka da musu da gulma labarin siyasa labarin tattalin arziki duniyar yau da ta gobe duniyar kimiya da fasaha duniyar internet duk waɗannan mu aje su a gefe in an zo in ma mau'idi za a yi to wane gobe kai za ka yi mana tattaunawa ko kuma a faɗi wasu ayoyi a ce to kowa ya je bincike ya nazari akan waɗannan ayoyi idan an zo gubanin majalisa akan su za ta tattauna in an zo wanda yake da dadin murya a cikin mu ya ja baki a samu wani coordinator wanda zai dinga presiding to wani eh me zaka ci gaba da wannan aya ne ka karanta in karanta ka daka da kai bincikin ka ka karanta kai nazari ka gabatar da ita za a karu juna sosai kuma za a tara ilimi kuma an samu hanyar katange barnar gulmace gulmace da surutan banza a majalisi sannan kuma duk wanda ba nufin Allah yake ba zai dinga majalisan shedani ne da ma to shikenan Allah ya kafallahu min al-qital Allah ya isar muku akan shi sai ce kai Allah wannan majalisin na ustadan nan wala sun cika kakali kana zuwa zaka ji wa'azi kai aiki sai ba muku majalisin ku dora lafiya ku mun gane to illa ghashiyatuhumur rahama da gaskiyar falalar da za a samu shine Allah zai lullube su da rahamarsa to shine mahallin shahid da ya kawo nan Allah zai lullube mutanen da suka zauna suna kanta alqur'ani da rahamarsa watanazzalat alaihim as-sakina Allah zai saukar musu da wata natsuwa ta musamman wa haffathumul malaika malaiku za su lullube su da rahamarsa Allah wa zakarahumullahu fi man indahu Allah kuma zai sa ambace su a wurin al-mala'ul a'la ke a cikin riwaya yake cewa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu wanda duk aikin shi mai da shi baya karancin aikin sa ko munin aikin sa yasa ya zama dan baya ga dangi to dangantaka shi ba ta tsaye ya tsira ranar kiyama wannan hadisi ne mai tarin fiqhu da yawa al-Imam al-Maziri a cikin sharhin sa na Muslim yake cewa zahiruhu yubihu al-ijtima' li qira'ati al-Qur'an fi al-masjid zahirin hadisin nan yana nuna halaccin mu tare a masallaci mu karanta al-Qur'ani sai yace wa in kana malikun qad kariha zalika amma maliku yace makruhi ne a tare kawai a raba wa kowa juzi sai mu sauke alqur'ani mu tashi sauke saboda zamu jarabawa ko dan bala'i yawa a kasa ko muna neman wani taimako ko wani bai da lafiya ko wani ya gina sabon gida da sauransu maliku ya kyamace wannan ya ku musulmi wanda kuke tuke cewa ku malikiya ne wala'allahu innama sai maziri yace abin da yasa maliku ya ka saboda lam yara salafa yaf'aluna ba a samu salaf suna yin haka ba ma'a hirsihim alal khayr tare da kwaɗayin su akan alkhayr a ce an zauna an zabi wasu gardawa mutum 60 kowa a bashi izu daya a saki alqur'ani sai ba a saki alqur'ani ba kowa ya karanta izu daya ne kawai sannan kuma wace fa'ida ka tashi da ita wajen kaga bambanci da na su salaf din kenan za a karanta alqur'ani sannan ayi mudarasa kuma ba sharadi ne sai an sauke duka ba idan kana maganar ka gina gida sai a ce to kai ka fara gina gida a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Madina ya gina gida da ya gina gida yayi Abubakar ya gina gida Umar ya gina gida Usman ya gina yaya suka yi shin sun tara sun zai da dan Sabit Abdullahi dan Mas'ud su Ubay dan Ka'ab a ce alarmomi ku zo ku sauke mana alqur'ani ba su tara su ba kaga shine ma'a hirsihim alal khair tare da tsananin kwadayin su ga alkhairi da ka sai an samu in an tara da kan da alqur'ani to a samu waɗannan sharuɗan mudarasa da tilawa din zaka ga ƴan bid'a da sufaye suna kokarin su dauki wannan matsayin wata zari'a ta fada da sunna cewa eh to ai duk wanda yace maulidi babu kyau ko kaza ba kyau to shi ma yana yin irin wannan abu to na farko kamar da malam Jafar yake fara Allah ya gafarta mishi wanda kaji yace to ai kai ma kana kaza da yadda nashi babu kyau yanzu naka ne yake so ya samu irin nashi wanda zai jefe ka da shi sai a ce tukunna na farko eh talab suna zama su karanta alqur'ani su fassara shi ibnu abbas ya kasance yana da mai fassara alqur'ani zuwa wani yare ma kamar da yake fassara misali da Hausa ko Yarbanci ko kaza idan ya zauna a Makka yana karantawa yana da dalibi wanda akwai baki da suke zuwa aikin haji lokacin farisawa ne ba sa jin larabci idan ibnu abbas ya karatu shi kuma wannan sai ya fassara da yaran da su wannan za su gani wannan ba wani abu bane sau musannan akwai bambanci tsakanin majalisin da tafsiri ake da mudarasa da kuma majalisin da za a ce misali na sauka ne kawai sauka alqur'ani ko musabaka kowanne akwai majalisin kaga duka qur'ani ake karantawa amma wannan an zauna zaman mudarasa shine tattaunawa akan ma'anonin alqur'ani shine yanzu a zamanin ta muke ce ma tafsiri ko wannan suna ne aka canza mishi kowa da ya san da ake tafsiri a wannan zamanin namu ga malami ga daliban shi ga majabaki wannan majabakin ba dole bane sai an sa wanda ba malamin zai iya jan baki da kansa ko kuma a zabi duk wani amma saboda kawai tsari watakila dan a samu tabbataccen tsari da a ce ga wanda yake jan baki ko kuma dan a zabi wanda ya iya ya kware kaga wannan yana da muhallin shi karkashin wannan hadisin amma mun ji madiri yake cewa zahirin sa yana nuni zuwa ga halaccin taruwa kai dan karantawa sai ya ce amma salaf ba sa yi haka dan zaka yi ka san salaf ba sa yi sun san da hadisin nan ba haka suka fahimce shi ba kenan sun fahimci a tsaya akan mudarasa kawai wannan wani abu ne da aka kirkiro shi nan kusa mutane a wannan zamanin jama'a sun jarabtu da san addu'a in ka lura da kyau sun jarabtu da san addu'a fiye da duk wata ibada kuma addu'ar akan abun duniya in sun gashi yin addu'a ba sa so ka ba su addu'a da raka su dinga karanta rabbana la tuzigh qulubana da irai allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni sun fi son ka ba su addu'a ta arziki ta samun miji ta rabuwa da aljanu rabuwa da talauci rabuwa da makiya duk dai abin da dai riba shi ita nan duniya ne to ba aibi bane ko mun gane daidai ne Allah ya halasta haka kuma wannan ma ibada ce to amma jarabtuwar da mutane suka yi da haka sai su kuma malamai da yan kwangilar addini sai suka dauki wannan a matsayin wato dabara dama kai dan kasuwa zaka duba psychology din target customers ne target consumers me suke bukata ko bari suna bukata addu'a ba sai aka dinga kirin musu addu'o'i iri daban-daban daga cikin aka kirin wannan sauka din zaka sai ka ga gaddi da yan abun nan din shi yan taragutsan waɗannan kolaye sai ce maka kai alaji ko kai attajiri ko mai neman wani abu to shikenan waɗannan da kake ganin su za su yi sauka guda 60 kowannen su zai maka sauka daya ko wace sauka ga kudin ta kuma za a nuna maka cewa ai saboda yaran ko haram ba su taba gani ba za su ci da sun yi addu'a Allah zai karɓa kuma kana rawar jiki za ka dauki kuɗi ka biya ko a ce su tare a gida su karanta ma duk amfani ake da irin tunaninka na kai mai son ka samu wani abu a duniya har a ce sai an yanka kaza ko sai an yi kaza har a kai ga wani abu da ya kama da barna ko ya kai ga shirka yanzu ga mutane da dama suka maka waya sa suka musu ka ba su addu'a in ka ce musu ku dinga yin addu'a ko kuna cewa Allah ka biya mun bukata kaza sun fito ka ba su wata addu'a ta musamman kuma kai baka da ita sai ka ci ka ce to ku dinga fadan ismullahi al'azam ko ba ismullahi al'azam suke su ba ka ba su wata addu'a mai wahala ko da su alamar cewa to saboda wahalar ta lalle ana karba ko mun gani shi ne ake amfani da psychology su haka irin wannan salo na zama dan a ce bari a sauke alqur'ani kawai a karanta abu doran ayoyin a karanta a raba wa wasu izu ko juz'i su karanta a tashi gaskiya saboda Allah salaf ba sa yin wannan kamar yadda maziri ya fara a cikin shari'ar sa salaf ba sa yin wannan dan haka mutane su kiyaye shi to amma al'amarin musabaka wadda ita kuma shine a zauna mutane su karanta wasu alƙale ko masana su yi hukunci akan cewa wane ya fi wane kwarewa ko wane ya fi wane iyawa ko wane ya cancanci a bashi kyauta ko wane ya cancanci a kira shi kaza irin da yake tun daga matakai har zuwa na duniya zaka ga wannan ma ya zama mahalli da galibin sufaye suke dauka a matsayin abin da za su soki ahlus sunna cewa to idan kun ce kaza ba kyau musamman dai maulidi in kun ce bikin tunawa da ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kyau to ina kuma ku da kuke bikin Qur'ani ba idan kuka samu shi gaskiya ne sai da yancin su faɗi wannan musamman ga wanda bai zurfin karatu ba ko bai san asalin yadda abin yake ba za su faɗa mishi wannan kuma shubha ce mai girma idan ka koma littafin Al-Furusiyya na Ibn Qayyim yayi magana akan musabaqa haka Ibn Qayyim bai kuma wannan zamanin ya rayuwa kuma a zamanin su bana ji akwai hukumar musabaqa ko kuma mutum musabaqa ko musabaqar ƙasa ko jaizatu Dubai al-alamiya da irin musabaqatun su babu amma a cikin al-Furusiyya yayi magana inda yake cewa al-musabaqatu ala hibbil qur'ani wal hadisi wal fiqhi wa ghairi yin competition na hadda al-qur'ani ko haddan hadisai ko fiqhu wa ghairihi min al-ulumin nafi'a ko wasu ilmomi masu amfani ko da mathematics ne ko physics ko geography ko linguistics ko duk wani abu da zai mai yara amfani ai musu musabaka a makaranta irin extra curricular activities da ake ko ayi tsakanin school da school ko tsakanin yanki da yanki ko tsakanin wata islamiyya da wata ko a shirya wa mutanen wata kasa ko wani gari duk wannan yace wal isabati fil masail da kuma kacici shine quiz a dinga kawo matsala a faɗi amsoshi ko a ba mutane dama su fada amsa a ga waye ya dace yace hal ya juzu ko ya halasta bi iwadin ta hanyar bayar da mukafa'a pride kyauta yace mana'ahu ashabu malik wannan malikiya sun ce babu kyau wannan da cewa sani da addini wa ahmad wa shafi imam ahmad da shafi duka suka ce ba kyau wajawwazahu ashabu abi hanifa wanda babu abani ba suka ce ya halatta wa shaykhuna da ibn taymiya shi mai magana kai yana na cikin majmu'ul fatawa magana mai tsayi yace wa haka ibn abdul bari an shafi ibn abdul bari shi ma ya kai ta cewa shafi'i daga baya ya canza ra'ayi yace babu lifi ana iya yi yace wa huwa aula min ash-shibaki was-sura'i was-sibaha ayi musabaka ta ilmomi shi yafi cancanta fi da musabaka ta kokuwa ko dambe ko ninkaya a cikin ruwa swimming da makamantansu ko tseren da wakai da sauransu yayi magana mai tsayi akai dan haka ya halasta ba an ce wai sunna ne ko addini ba ina fata amma ya halasta ina fata mun gane jama'a bisa sabanin malamai wasu suna ganin halasti wasu kuma suna ganin bai halasta ba in kana ganin bai halasta ba sai ka bari kaga ya bambanta da wanda yake yin maulidi yake cewa shi addini yake shi lada zai samu shi ne ba mai kaunar manzon Allah kauna ta gaskiya kaga ya bambanta wannan gayatul amr a ce halas ne domin hanya ce da gaskiya hanyoyin da za su yaukaka kaunar ilimin da yaduwarsa da shahara al'amarinsa wannan abinda malamai suka ce kenan kuma a wannan zamanin akwai fatoyi da malaman alajjatu da'ima suka yi da makamantansu akan ire-iren waɗannan al'amura akan halastin shirya gasa ta ilimi a ce gasa akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gasa akan hadisai gasa akan mas'alolin fiqh usulul fiqh da makamantansu ballantana kuma gasa alqur'ani wanda wani abu ne da ya shahara gashi na alai sai dai wannan kuma bai halasta ayi wasu abubuwa a cikin da suka saba wa shari'a kamar cakudade ne maza da mata kamar magudi a wajen kirga qur'a ko kirga maki kamar duk wani abu da ya saba wa asalin abin da shari'a ta ce ko kuma kai da kaje yin karatun ka sanya wa zuciyarka neman abin duniya kawai bai halasta kai wannan kaga idan wani individual ya je yana yin wannan abu da shi ya ji in za ku yi tunawa jama'a anan mun karanta a cikin al-iqtida game da mas'alar maulidi ibn taymiya yake cewa wanda yake yin maulidi dan tsabaragen kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana iya samun ladan ita wannan kaunar ai mun karanta nan ko kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addini ne ibada ne kana iya samun lada akan abin da kai da kauna din amma idan ya zama misali wannan biki da kake yi yanzu ka mai da shi hanyar sanya wasu jawushi ka mai da shi rikici ka mai da shi hanyar zagin mutane da aibatawa kaga bai zama addini ba kana yi ne wai don wani ya jawushi to idan ibada ce bai kamata kai don wani ya jawushi ba ya kamata kai ne don Allah ya karba bai kamata ka ce harkar ibada da kake yi bari ka yi ta don ka ba wani haushi ko don ka kura wani ko don ka sanya shi a cikin damuwa da ainihin wato tashin hankali ba kana ganin bari mu saurara anan tun daga wata gaba mun samu da yake cewa qad zakara Allah fi ghairi mawdi'in min kitabihi anna ar-rahmata tahsulu bil qur'ani ka qawlihi ta'ala zuwa karshe za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a wannan waje din subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh